Dosa, ayarin dosa, sharwarwa. Mai sauraro na, bana sauti ya sauya, fada wa mai fadi gora, yau ce ranar tafiya. A dogon da ne ga wani baiti na shirya, mai dukan sauti, buga ganga mai taken sharuwa. Kidana ya sauya lokacin yan har zai zo maka bane mani sai ka shirya mai sauraro na dan jin danin dan garbi ne muje fagen rawa ayye wasu nan jin magana wai mata muka wawaka kuma in na kado sautin har da madan sai sun taka kai ya zama dole ne sai ya fito ranar shuka sai doki ya kai do ki a kulliya tai zaka diyo garal garal lawa mai musu wai ga juya komai za ka yi dan Allah ka duba rayuwa ayye mama ayyare yalle mama wani ya daina ga wani can kuma ya soma wani in ya no kusan ya ido wani zai koma mun gode wa Allah bai cikan mu sun kankama karshen mama ki akuya ta sakura tana majaujawa na gane faɗi rana ita ce mudun aiki ku gane batun rawani wannan sai a gidan mulki in ji a dogon da wani rabo da rigar sarki ba aro ba sai dai sata in ma su ita sun kai kamo ya sha majaujawa sha'anin boka dan sana'ar sa akwai muni binciken kai wane ne babu abin da ya dame ni gunjani